Scrabble in my family history. Scrabble was the game. Chess is boring, checkers dated and pachisi. All were lame, but my battle every time, the old dictionary. Destroying all my Scrabble dreams. Let's check and see. Is ba 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 da ba a word? Is ba ba da ba 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 da 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 a word? Is da ba da ba ba bo da bo a word? No, you're crazy. It's absurd.
Scrabble gets complicated when there's more than English in your head. I would have a higher score if you'd let me use German, Spanish, or French instead. My battle every time, the English dictionary. Destroying all my Scrabble dreams, gotta check it and see. Is ba 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 da 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 ba 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 da a word? Is ba 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 da 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 ba 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 da da a word? Is ba 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 da 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 ba 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 da da a word? That's not English. It's absurd.
Got a double letter score again. The Scrabble dictionary is not my friend.
If you let me use more languages, this would be a breeze. Although making words in French will need a lot more ease.
Is da 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 ba
ba da da ba da da a word?
Is da da da
da da da da da da da
a word? Is da da
ba da 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 ba ba da da a word?
No, you're crazy.
That's not English.
It's absurd.
Absurd.